أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تاتا فتك الله سبحانه وتعالى ديسا جهد آمو كراتمو نصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
تعالى
من التكبير إلى التسليم فأنك تراها صفة تسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم تندق كبر حرم حزو سلم كبر أنا يأغبنك وانا زيبا مداما مسنيا يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يسلم ما بإرنتاشي domin sallama ta zama karbabbiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda muka tsaya akan babi da zai mana magana akan azkar sujud bayan mun yi magana akan yin sujudai da yanda ake yin ta da kuma irin yanda ake ajiye hannuwa da kafafuwa a wajen sujudai to yau za mu tashi akan abinda ake karantawa a sujada ita sujada ba kawai a tsoro goshi bane a dauke shine sujada a idan ka sujada sai ka karanta wasu azkar wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma da wanda ya koyar shine malam sai yace azkaru sujud zikiri wanda ake yi a cikin sujada yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkari wal-ad'iya taratan hadha wa taratan hadha yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance akan wannan rukuni na sujada yana da nau'ika daban-daban na yin zikiri wata rana yayi wannan wata rana yayi wannan kenan ba tsayawa ba ake akan dai taqa'a yawan akai wannan gobe ayi wannan haka ne ake kamar yanda muka samu addu'o'i da ake na buɗe sallah mun gani addu'o'i ne da yawa amma da yake yawan akai wannan ne gobe ayi wannan sai kasance abu ne mai sauki wajen duka mu samu mu yi su ko mu samu lada wajen bin manzo sallallahu alaihi wasallam akan su sai malai yace na farko kenan zikiri na farko wanda aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi shine subhana rabbiyal a'la talata marat shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhana rabbiyal a'la su uku kenan karantin abinda zaka karanta a sujada ya kasance subhana rabbiyal a'la ne su uku وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك kuma wani lokaci yana maimaita subhana rabbiyal a'la sama da su uku kenan ba a tsaya ba akan ukun kadai a ana yi dewa har lokacin da in ba kai bane liman har lokacin da liman zai dago in kuma kai ne liman kai bakin gulgudan yanda ba zaka tsawaita ba amma kuma ba zai kasance ba kai ta da gaugawa yanda wani biya samu dama ya karanta ba ita shi wannan azkar din sai ce wa balaga fi tikrariha marratan fi salatil layl kai wani lokaci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya tsawaita sosai wajen maimaita ta a wata sallar shi da ta dare hatta kana sujuduhu qariban min qiyami har sai da sujudar tashi ya tsawaita da kamar yanda ya tsawaita tsayuwar shi وكان قرأ فيه ثلاث سور من الديوان سجدة بائر مدام كساني بچي السجدة دي تويتا ونموا دا أكا سوى مزال صلى الله عليه وسلم يا سويتا يا كارن تسوروري قدا أكوني همانيا سوني سورة البقرة دا سورة النساء دا سورة آل عمران to tsawon lokacin da ya dauka ya karanta wa'annan surori a cikin sallai haka kuma ya dauki lokacin da zai yi sujada daidai wannan tsawon lokacin kaga an sujada mai tsawo ce sosai yake cewa kuma ya takhallaluha du'a'un wastighfarun kuma ho yana karatin yana sakayawa a ciki addu'a da istighfari idan ya zo kan wata aya wanda take magana akan cewa ai addu'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata ya addu'a idan kuma yazo kan wata aya mai magana akan ayi istighfari to sai ya dakata ya istighfari kenan ka karatun kwarai mai tsawo ne kama sabaka fi salatin layli kamar yanda ya gabata mun yi bayani shi lokacin da muka yi magana akan sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare wanda yake sai zikiri na biyu kenan wannan shine na fari subhana rabbiyal a'la nabi wanda aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi shine subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki kuma godiya ta tabbata gare shi wannan zikirin ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana maimaita shi a cikin sujada shi an samu yayi shi so uku kamar yanda ya tabbata a cikin riwaya ta Abu Dauda da Daraqutni da Tabarani da Ahmad sai na uku manzo sallallahu alaihi wasallam yana subuhun quddusu rabbul malaikatu wa ruh a cikin sujada yana wannan tasbihin kamar yanda muka samu yana yin shi a ruku'i hallo a sujada ma yana yin shi subuhun quddusun rabbul malaikatu wa ruh sarki ya tabbata ga Allah quddusun Allah mai yawan albarka albarkar shi batta da iyaka رب الملائكة والروح وبنجز الملائكة والروح كما دا ملائكة جبريل شيني الروح كمين دي تكين سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كمين دي زوها كأنا تكين سورة مريم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الروح أنا شيني ملائكة جبريل sai tasbihi na hudu shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa kana yakthuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alquran kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zikirin subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka rabbana ubangijinmu wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mani subhanaka allahumma sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mani wannan shine daga cikin kenan azkar inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake mimitawa sai malaki ce wa kana yakthuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana mimita wannan a ruku'in shi da sujudan shi yata'awwalu alquran yana fassara alqur'ani kamar yanda ya gabata a tasbihi na ruku'i mun ambata wannan wata aya ce yake fassarawa da wannan tasbihi da aka ce mi idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar ubangiji ta zo da fatah da budi na wurare daban-daban wanda ka samu wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane ga sanan suna shiga addinin Allah kungiya kungiya gurgurub to daga kaga haka fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ga ubangijinka sai yace to subhanaka allahumma sai kuma yace fasabbih bihamdi rabbika sai yace kuma wa bihamdika wastaghfiru sai manzo Allah kuma yace allahumma ighfirli lalla gafarta mini kaga kenan ya fasara ita wannan aya shine yake cewa ya ta'awwala alquran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fasara alqurani ne kenan kaga wannan tasbihin yana tike da abubuwa muhimmai kuma da abubuwa wanda za su kasance masu amfani ga dukkan mai karantawa subhanaka allahumma ka tsarkake Allah wa bihamdika kuma ka gode ma Allah sai kace Allahumma ighfirli, ya Allah ka gafara. Gafara ita ce ake nema. Idan ka samu gafara Allah shikenan ka samu duk abin da ake nema, dukkan wani babin da za a kuce maka, sai dai in Allah bai kadarta maka shi ba, amma ba abin da zai kuce maka. In dai kana Allah ya amshi addu'arka ta ce waya ya gafarta maka, to magana ta kare, nan ne dama ake nema a su. Sai tasbihi na biyar shi ne Allahumma laka sajadtu, ya Allah gare ka ne sujada. Wa bika amantu, ya Allah da kai ne imani. Wa laka aslamtu, ya Allah zuwa gare ka na sallama, na sallama dukkan al'amurana. Wa anta rabbi, ya Allah kai ne ubangijina. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu, huskata ta yi sujada ga wanda ya halitte ta, wa sawwarahu kuma ya kera ta kerawa. Fa ahsana suwarahu, kuma ya kyautata wajen yin ita wannan suratawa. Wa shaqqa sam'ahu wa basarahu, hallau shi ne wanda ya tsaga mini baki, kenan ya bani ji, hallau kuma ya bani gani. Tabarakallahu ahsanul khaliqina, kai tabarakallahu ahsanul khaliqin, sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ne ya yi kowa iya halitta. Idan aka ce ahsanul khaliqin, kalma ta al-khaliqin jam'i ne. Allah shi ne ya yi kyawun kyautatawa, ya yi kowa kyautatawa daga cikin masu halitta. Sai ta yi wani abu ya zoma, kenan akwai masu halitta daban tunda an ce khaliqi ne, ko ma'anar yadda take su ai wannan. Akwai irin wannan aya a cikin suratul mu'minun, ko walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هكا الله يجي الله ينزل مراتب دا أكبي أكا حلت متن. إذن ككلا حلت متن دا قهر كون تحزوا كرشي كي دولني الله وكان شكراك سبو دا باب واندزي يسن كايو إيرن girma da irin iyawa da kuma abinda aka saka akai mutum, sai wanda yayi mutumin shi ya sanya ne yayi mutumin shi, sa Allah ma kai shi wannan kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ka duba tun daga walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, mun halicci mutum daga dugo na mai, kuma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, wannan dugo na mani aka sanya shi cikin ma'aifa, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, shi wannan dugo na mani ya koma gudan jini, thumma khalaqna al-'alaqata mudga, wannan gudan jinin ya koma wata tibrarar tsoka, thumma khalaqna al-mudghata 'izama, ita wannan kuma tibrarar tsoka ta koma kashi, fakasawna al-'izama lahma, shi kuma wannan kashin sai kuma muka lullube shi da mi da nama. Shine kika ga mutun ya gashi nan yayi tsika, to wannan mataki matakin wannan babu wanda zai zo ya ce ma ga wata maciyar ya gano wadda ta ita yana iya zuwa yayin mutum a share, babu shi, babu inda zaka je ka samu PhD tashi na mutum, babu, saboda babu wanda yayi mutumin anan, kuma babu wanda aka yi shawara da shi aka yi mutum da shi anan wannan sararin duniya, babu. Allah kadai ne ya sanya ne yayi mutum, shi yasa Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. To kalma ta khaliqin malumai suka ce tana da fasara guda biyu. Idan aka ce al-khaliq, ana fasara al-khaliq ga mutumin da ya kira abu, amma maciyar premier din ba ta shi bace, shi kawai daukan maciyar premier din yayi sai ya tsira wani abu da ita. Misali mutumin da ya dauki kari sai ya tsira koha ko taga ko kyauri, to wannan kyauran shi wanda mutumin da ya kera kyauran wannan shi ne a ce mai shi yayi daure kamar yadda za a ce Allah yayi mutum sai a ce wane yayi kyauri an gane kamar yadda za a ce Allah ya halicci mutum to mutumin da ya kyaure shi ma sai a ce mai yayi kyauri koko a ce ya halicci kyauri amma mace firfir din ta kyauri ba ta shi bace shi kuma Allah subhanahu wataala ana ce mai khaliq saboda shi ne badi'u idan aka ce badi'u babu wanda ya riga shi ya fara yi shi yasa aka ce badi'u samawati wal ard shi yasa aka ce fatiru samawati wal ard wanda shi ne fara yi ba gani bai auri wani tukwana ya kin shi shi ne bambanci kenan tsakanin aka ce al khaliqin kenan kaga wani ya kera wani abu wanda misali wanda ya kera mota kaga mota ba ka ce ba tana daga cikin halittu na Allah kai tsaye kamar yanda Allah ya halicci dabba ya halicci mutum kaga wannan duka halitta ce ta Allah kai tsaye ita kuma mota halitta ce ta wanda Allah ya halitta shine wa shine mutum amma shi ma asali abin da ya gama yayi wannan abin shi ma Allah ya halicci wannan abin shi yasa Allah sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin anan kuma da yace wa shaqqa sam'ahu wa basarahu Allah shine yama mutum shi yama mutum gani manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zikirin an sanya ji da gani saboda ba karamin ni'ima bace ta Allah ji da gani Allah yake cewa cikin suratul mulk ko cikin suratul mulk na qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai ce ni qalilan ma tashkur qul huwa alladhi ansha'akum shin wannan da kuke bauta ma kuma bayan Allah shi ne halicce ku shi ne yayi ku daga babu wa ja'ala lakum as-sam'a ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal af'ida ya sanya muku zuciya wanda ita zai ta dinga kiyaye komai zai ta dinga bambance tsakanin abu mara kyau da mai kyau tsakanin abu mai amfani da mara amfani yace qalilan ma tashkurun kadan ne daga cikin ku masu godiya kamar yadda yake cikin suratul nahl wallahu khalaqakum والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم كو إمهاتكم كو إمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سيأتي لعلكم تشكرون والله أخرجكم ألا نكدوك من بطون أمهاتكم أو تروى سكتي إمهاتكم كو إمهاتكم أو تكرا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا boksan komi ba sai ce wa ja'ala lakum as-sam'a boksan komi ba aka halice ku dan ana so ku san wani abu to fa ja'ala lakum as-sam'a sai Allah sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal af'ida kuma ya sanya muku zuciya la'allakum tashkurun ba dan wani abu dan ku gode kenan idan baka yi ba aiki da jinka da ganinka da zuciyarka wajen neman ilimi wanda zai amfane ka gobe kiyama wannan ganin da wannan jin da wannan zuciyar taka baka ci amfanin su ba baka yi ba abin da ake so kai da su shine mafhumin aya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to da aka so ku sani sai aka ba ku ji aka ba ku gani aka ba ku zuciya idan da wannan jin da wannan ganin ku nemi ilimin da zaku san Allah ba kuma ku bauta mi haƙiƙanin bauta dan ku rabota gobe kiyama to wannan jin naku da wannan ganin naku ran zace ta ku bata muku amfani ba ba ku yi ba abinda ake so ku yi da ita sai ce la'allakum tashkurun da aka muku wannan abin da aka ba ku wannan ilimin idan kun nemi ilimi da wannan ji da ganin da zuciya to a lokacin nan zai bayyana gare ku cewa lalle Allah shi cancanta abota mishi lalle Allah Allah in dai ka ilimin zaka gano haka idan kuma ka gano ni zaka yi sai kai godiya la'allakum tashkuru dan saboda ku godi ita kuma godiya idan aka ce ashkur ta bambanta daga da alhamdu yanzu kaga kullun karatun mu muna cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to menene bambanci idan aka ce kuma ashkur shi ma godiya ne la in shakartum la azidannakum idan kun gode zan kara muku to me bambanci tsakanin alhamdu wa shukr bambanci su guda ne alhamdu kana iya wadi a baki ko da shi zama tasbihin ka alhamdulillah kamar da muke yin wadi subhanallahi wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah wannan alhamdulillah ana hudunta da baki tasbihi amma shi ashkur bancin ka hudi da baki to sai ka aiki shi da biyu ke tafiya shi aikin ka ne zai nuna cewa lalle ka goje shi yasa Aisha radiyallahu anha da ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare har kawai tana ruwa ta zabura ta ce ya rasulullahi ina dalili wani irin abu ne wannan an yahe ma abin da kai a baya da wanda zaka yi a gaba dan aljanna ne kai zaka fara shiga to ya zaka ringa ba kanka wahala irin wannan sai ya ce mata awala akuna abda shakura shin bazan zama bawa mai godiya ba shin yanzu dan an bani aljanna an gode an yahe mini zunubai na na baya da na gaba kuma bana gode ba wannan ni'ima da aka mini to gode ita ce ne dabbakata a aikace shine aiki wanda Allah yake so shi yasa Allah yake ce ma Daud sai ke ce mai imaru ahla dawuda shukura fa qalilan min ibadi shukura imaru ahla dawuda shukura yaku na'am imaru ahla dawuda shukura yaku di mai kira suna ɗan gidan annabi Daud ku je ku yi aiki wannan aikin naku me yake fasarawa shukura yana fasara mai godiya shi na kace imalu ala da shukura kenan wannan yake bayyana maka cewa shi ashkur dole sai ka gama da aiki idan ka hudi da baki hallo sai kai aiki shine godiya ka ta bayyana ga Allah subhanahu wataala to kaga wannan tasbihin ya gama dukkan wannan abubuwa kai sujada ga ubangijin da ya halitta ita wannan huska taka kuma ya kyautata wajen halittarta wa shakka sam'ahu wa basarahu yi mata ji ya mata gani yace kai tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi kowa iya yin halitta shi yasa a cikin suratul baqara yake ta sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha sai tasbihi da shidda shi yake cewa Allahumma ghfir li dambi kullum ya Allah ka gafarta mini zunubaina dukan su Allahumma ghfir li dambi kullum ya Allah ka gafarta mini zunubaina duka hallau bantin an ce dukan hallau sai da ƙara precision sai aka ce wa dukkahu wa jillahu da kadan kin shi da kuma da yawan shi shine dukkan wajillan wa awwaluhu wa akhiruhu na farkon su kuma da na karshe wa alaniyatuhu wa sirruhu da kuma zanubin da na aikata a bayyane da zanubin da na aikata a sirri kaga bancin ka ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu baji ka ce Allah yahi ma zanubanka duka hallo kuma he ka kawo ka ƙara bayyanawa kadan da dewa na farko da na karshe na bayyane da wanda yake a goye ya Allah duka yahi ma tasbihi na bakwai shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa sajada laka sawadi wa khayali sajada laka sawadi wa khayali idan aka ce sawadi wa khayali ana nufin shakhsiyya bi ma'ana dukkan jikin mutum shine zaka ce ya Allah jikina gabaki ɗaya mun rusuna mun yi sujada zuwa gare ka wa amana bika fuadi banda ma jikin nawa da ya sujada gare ka ya Allah wa amana bika fuadi kuma hallau zittiyata ma ta yi imani da kai ya Allah abu bi ni'matika alayya ya Allah ina iqrarin ni'mat da kai a kaina ya Allah ina recognizing cewa lalle ka mini ni'ima masu dimbin yawa yace hadi yadiya wama janantu ala nafsi ya Allah ga hannuna zuwa gare ka da dukkan abin da na aikata a karan kaina kamar ka bayar da kanka ga ni nazo ya Allah a yahe mini ya Allah ayi abin da ya kamata ayi da ni ya Allah amma ina neman gafara kenan ka sallama ka bar ma Allah komi hannun shi sai yanda ya kai to wannan yana daga cikin kenan kaskantar da kai da nuna gazawa ga mutum zai yi zuwa ga mahallicin shi dan saboda a tausaya mishi Allah ya kafarta mishi sai tasbihi na takwas shine malaka cewa subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azma cewa tasbihin shi ma mun ka mun zo da shi a cikin ruku'i subhana dil jabaruti sarki ya tabbata ga Allah madaukaki wal malakuti wanda yake mulkin dukkan komi kuma dukkanin illahirin halittu a hannun suke wal kibriya da girma shine kibriya wal azama kuma da girmamawa yake cewa wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salati al-layl sai malai yake cewa to wannan da wanda zai zo a nan gaba manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin sa a cikin sallar shi ta dare kenan wa'annan na bara sai gabata manzo sallallahu alaihi wasallam an samu yana yin su a sallar shi ta farilla amma wanda zamu ambata yanzu na gaba an samu ne yana yin su a sallolin shi na dare kenan wanda yake banta da su yake yi saboda tsayuwar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai daddare shi kadai bayyayin ta tare da sahabban shi saboda ya san ba za su iya ba na tara shine subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta ruwaya ta tabbata ta muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbata ga allah wa bihamdika guda ya tabbata gare ka la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai ya allah na goma allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu sai ka ringa yawan maimaitawa ya allah gafarta mini ma asrartu dukkan zunubin da na koyi wa ma a'lantu kuma da dukkan zunubin da na bayyana tasbihi na 11 allahumma ij'al fi qalbi nura ya allah ka sanya zuciyata haske ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nura ya allah ka sanya haske a harshena waj'al fi sam'i nura ya allah ka sanya jina ya kasance abu ne mai haske kenan abu ne mai kyau waj'al fi basari nura ya allah ka sanya haske a ganina waj'al min tahti nura ya allah ka sanya kalkashina haske waj'al min fawqi nura ya allah ka sanya samana haske wa an yamini nura ya allah ka sanya bangarena na dama haske wa an yasari nura ya allah ka sanya bangarena na hagu haske waj'al amami nura ya allah ka sanya gabana haske waj'al khalfi nura ya allah kuma ka sanya bayana haske kenan gaba da baya ko ina ya kasance haske ne kake tayar da shi yace waj'al fi nafsi nura kuma ya allah ka sanya cikin zuciya ta hallo ka sanya haske wa a'zim li nura kuma ya allah ka girmama wannan hasken kenan zan kasance haske ne mai girma sai ka zama nurun ala nur sai tasbihi na 12 malai yake cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ya allah inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ya allah ina neman tsari gare ka daga hushinka ina neman yardarka domin ka kare ni daga hushinka wa a'udhu bi ma'afatika min uqubatika kuma ya allah ina neman tsari daga uqubatka da afwarka kenan da abubuwanka nake neman tsari ya Allah zuwa ga ukubarka wa udu bika minka kuma ya Allah ina neman tsari zuwa ga gare ka abinda ake ni anan kana neman tsari kar Allah ya kama ka to kuma babu wanda zaka kaima wannan kugan kuma shi zaka kaima kugan Allah ke wa udu bika minka ina neman tsarin ka daga gare ka babu wani wanda za a kai ma kukan Allah sai dai a kai kukan Allah halla wajen Allah kenan kana neman tsari wajen Allah kuma hallau daga kushin shi daga kamun shi daga azabar shi ya ilahi yace la uhsi sana'an alayka sana'an alayka ya Allah banda iya kididdige iya yabo gare ka anta kama athnaita ala nafsika kamar yanda kai yabo akan ka kamar yanda Allah ya yabi kanshi babu wani wanda zai iya ma Allah irin wannan yabon shi yasa dukkan dangi na wani yabo bakka iya yin yabon da ya huce wanda Allah ya ma kanshi a cikin alqur'ani yabon da babu alqur'ani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi bai san shi ba, ya wadi a cikin hadisin shi na shafa'a yake cewa a ranar kiyama al'umma za ta yi tsaye da cincirundu a rasa inda za a an yi shekaru a tserana daidai kan mutane, mutane sun gasu, wasu suna tafasa, wasu suna nutso cikin ruwa na zubarsu, hankali ya tashi an rasa ya za a yi, ana so a yi hisabi kowa sa matsayin shi. Jama'a su dunguma su je wajen annabi Adam su ce ya kai Adam ka roƙa a mana hisabi, ya ce musu kai ni ma yau al'amarin ya yi ƙarfina, ni ma ina da wani zunubi na ha ban san ba dai ya ake ciki, an ce kanci itaciya naji naji, dan haka ku je dai gaba. Hallo a dunguma a je wajen annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ya ce kai ku je gaba. Hallo a zo wajen annabi Isa, annabi Musa, annabi Musa shi ma ya ce a je gaba. Hallo a je wajen annabi Isa, annabi Isa ya ce kai wannan ko abun ba wani zai muku shi in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai al'umma ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi ce to muke so a je a nema mana, ya ce ana laha ana laha, ni ne mai ita ni ne mai ita. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya je wajen Ubangiji, idan ya je ya faɗi ya sujada ya ce sai Allah ya lakanta mai wasu yabo wanda shi ma bai san su ba, a lokacin nan Allah zai lakanta mai su tukwana sai ya bi Allah da wa'annan yaba. Kenan kaga babu wanda zai iya ban Allah kamar yanda Allah ya buƙaci shi, wannan ma addu'ai ba wani bane yake da annabi ne yace la usi thana'an alayka, ban na iya kididdige yabo gare ka kama athnaita ala nafsika kamar yanda kama kanka. Manzo sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗin wannan. Kenan kaga babu wanda zai iya ma Allah cikakken yabo ya kididdige shi kafin shi a ce ya kai makura, tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce biya iya ba to duk duniya ba wanda zai yi wannan, tace gaskiyar magana. Sai ma da yace annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujudi, han akan karanta alqur'ani a cikin sujada. Wannan babi da muka bude kan wani yace to ai a baya mun karanto aya mun ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina, kuma ga ta nan mun karanta alqur'ani akwai ta, kuma gashi anan an ce an hana. Ai kaga wannan ba aya bace ba, wani bangare ne na aya shi tabarakallahu ahsanul khaliqina, wani bangare ne na aya ba aya guda bace ba, ayar guda su kutum ita ce kamar ba a karantawa, ba ka dauko ayin qur'ani ke ta karanta ko ka ce warke alhamdulillah sujada, ba ai kamar yanda wasu suke wada wurdudduka a ce karanta wasu ayoyi a cikin ruku'i da cikin sujada, duka wannan ka gani abubuwa ne wanda aka hana. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wa sujud, mala yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a dinga karanta alqur'ani mai girma a cikin ruku'i ko sujada. Wa ya'muru bil ijtihadi wal iktari min ad-du'a'i fi hadha ar-rukn, sai dai ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umarni a sa kokari kuma a yawaita yin addu'a a wa'innan rukunan guda biyu, lafiya ma rukuni na sujada. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku ringa yawaita, amma fi ruku yace fa azimu fihi rabb, amma fi sujud sai yace sai a yawaita, fa sai a yawaita yawan addu'a kama madafin ruku, kamar da ya gabata muka yi bayanin haka a babi na ruku'i. Yace kuma wa kana yaqul, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid, babu wuri wanda bawa yake kusa da ubangijin shi kamar lokacin da yake cikin sujada. Fa akthiru ad-du'a fi, to idan kun samu kanku a sujada to ku yawaita yin addu'a a cikin ita wannan sujada, saboda kana kusa da ubangijin kani a wannan lokaci. Wannan ruwaya ce ta Muslim ke. Sai mallaka yake cewa kuma iqalatu sujud, tsawaita sujada. Yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tul, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kusan daidaita ruku'in shi da sujadar shi wajen tsawon lokacin. Idan a ruku'i aka samu misali tasbihi 5-6-7, to haka nan idan an zo sujada su shi ma kamar haka nan kinna ake yi. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin daidaita su. Wa rubama balaga fil itala li amrin arid, amma kuma ana samu wani lokaci ya tsawaita saboda wani abu da yazo na kai tsaye ba wanda aka tsara ba kamar kala ba da sahaba kamar da wata rana wasu abai suka ce kenan mala anan yana ishara ne zuwa ga wani abu da ya faru a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wasu abai suke cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya huto fi ihda salatayil ashi wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya huto a cikin ɗaya daga cikin sallah ta wanda ake yi azhar ko al'asr wa huwa hamilun hasanan aw husainan manzala sallallahu alaihi wasallam yana dauke da hasan ne ko husain suka ce ba mai ruwaya da bi kiyaye ba yace kenan yana dauke da yaro ne daga cikin ɗaya daga cikin shikokin shi hasan ko husain fataqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba kenan limanci fa wada'ahu inda qadamihi al-yumna sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ajje wannan jika nashi a wajen kawushi ta dama thumma kabbara lis-salat sannan manzala sallallahu alaihi wasallam aka ta da sallah ya kabbara aka fara sallah fa salla ana cikin sallah fa sajada baina zuhara nay salatahu sajadatan atalaha sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce sujada a tsakiya sai wata sujada a tsakiya sallar shi mai tsaho qala sai shi sahabin da ya ruwaya hadisin farafatu ra'asi min bainin nas da naga an jima a cikin rukun wannan sai na tsaka kaina in gani wai lafiya da ya tsaka kai sai gani babu wanda ya tashi shi kadai ne tsaka kai sai kalli wajen liman ya ga me yake faruwa fa idha sabiyyu ala zahri rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsaka kai sai ga wannan yaron da aka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ajiya kusan shi ya hau saman bayan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sujjada ai yaro yana irin wannan ai ana gani lokaci zuwa lokaci koyi mama mashi koyi maka yana yi shikenan wa huwa sajid lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujjada kawai yaron sai haye baya sai zaman shi a baya manzo sallallahu kuma yake kyale shi shi zai sujjada yake tsaro farajatu ila sujudi da naga haka ni kuma ina koma sujjada ta cewa kenan akwai wani abu wanda ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya taso falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah qala an-nas sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka sajadta baina zuharani salataka kai wuta sujada a tsakiyar sallarka idan ka take na tsakiya ba dai raka'a ta faru bace kuma ba raka'a ta biyu bace ba raka'a ta karshe bace kenan umma raka'a ta biyu ko raka'a ta uku tunda sallar azhar ce ko al'asr mai raka'a guda ce suka ce sajadatan atalta kai wata sujada mai tsawo tsakanin wannan sallolin naka hatta dunanna annahu qad hadatha amr hasai da muka ringa tsammanin ko wani al'amari ya faru au annahu yuha ilayka ko kuma wahayi ne yake sauka kana cikin sallar shi yasa ka jima baka tashi ba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zalika lam yakun dukkan abinda kuka ambata ba shi bane ba walakin nabni irtahalani sai dai wannan dan nawa irtahalani kenan shi ne ya dauke ni abin hawa kenan da ake doki doki ko da ake mayarwa shi ne yake cewa irtahalani ya dauke ni abin hawa fakarihtu an a'jilahu hatta yaqdi hajatahu sai manzo sallam yake cewa ni kuma sai naki in sabke shi har sai ya biya bukatar shi ya abin da ya ga dama ya sauka ta kwana isu ta su sallallahu alaihi wasallam wai manzo sallallahu alaihi wasallam bayya su ya dago yaron nan yana saman bayan shi ka je din ya dago ya bata mai dan jin dadin da yake a lokacin da yayi wannan wasa kenan ya kare wasan shi da ya sauka ta kwana isu shi ya dago kai haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam inda a ce shi yake bi ilimi ya taso kenan dole ya sauke shi to yanzu tunda shine dai liman ya taso a taso sai aka bar wannan yaron yayi abin da ya ga dama har sai ya kare tukwana in ya so sai abin nan in ya so sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallar shi wa fi hadithin akhar aw wani hadisi kuma yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa iza sajada wathaba al-hasan wal-husayn ala zahri idan ya sujada sai wannan jikokin nashi guda biyu hasan da husayn kawai su bire bayan manzo sallallahu alaihi wasallam fa iza mana'uhuma ashara ilaihim an da'awhuma idan wasu sun so su hana su sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya isharar ce a kubar su kubar su yi abin da suke so falamma qada salat wada'uma fi hujrihi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah sai ya dauko su ya dora su a jikin sai yake ce musu man ahabbani falyuhibba hazaini dukkan mai so na ya so wannan yaran shi dukkan wanda yake kin Hassan da Husaini to bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mai so na to ya so wannan yaran shi idan kuma kake adawa da su to ha ka sani cewa kana kan hanya ta wanda suke kin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wannan bayanin da ya gabata yana nuna mana halaccin zawwa yara zawwa yara masallaci ko kuma zawwa masallaci da yara kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana zawwa da su cikin masallaci kuma suna wasan ma amma kuma haka ake jeran su a huce kada a musu sahu da ba a sanya su cikin sahu tsakanin wannan da wannan wannan da wannan in sun kai suna aka sarkaya cikin sahu to babu yadda za a yi wasa amma da kuma sahun su daban to kun ce kenan su yi wasa kun ce ka yi sallah wannan kuma zawwa da su masallacin wannan ku ringa sarkaya cikin sahun wannan shine daidai kuma shine karin tarbiya a cikin tarbiyar da kake yi abu ne wanda yake zama a kwallon yaro abu ne wanda yake nuna ma yaro kai fa ga irin rayuwarka kamar yadda wani yake cewa kamar wani yake cewa dan shi dana zan ma nasiha ka san inda kake ajiye kawarka idan kana tafiya a cikin rayuwar nan sai yake cewa baba ajiye hankalinka ni ba na je alƙawata ba sai inda ka ajiye ta kenan dan haka kai zaka yi hankali an gane kenan ka duba da kyau inda kai zaka ajiye ni taka nake bi sawunka nake bi in ka ajiye wuri mai kyau ni ma anan zan ajiye in ka ajiye wuri mara kyau ni ma anan zan ajiye in kaya ka taka kai zan taka dan haka kai zaka duba da kyau baba kenan kaga idan kana yawo da yaro irin wannan wurare kana bashi idan cewa kuma a zuciyar shi da kwallo shi cewa wannan wurin nan ne wajen zuwan babana nan ne wajen zuwa yana daga cikin tarbiya sosai amma ka a ware su daban ko a ringa korar su a'a kawai a yi tsari a cikin masallacin a ringa sanya su cikin sau haka za a mu'amalance su har zuwa lokacin da suka fara hankali suka yi wayo yana daga cikin tarbiya Allahu a'lam malam yake cewa fadlu sujud fadala ta yin sujada وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما زال صلى الله عليه وسلم يناجيوا ما من امتي من احد الا وانا اعرفه يوم القيامه صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم yake cewa babu wani daya a cikin al'umma ta idan aka ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ai rasul manzala sai da rasul manzala sallallahu alaihi wasallam shekara nawa 1000 da 400 dana rasuwa shi nace kari zakai akan hijira shekara 10 zakara da 50 da rasul manzala sallallahu alaihi wasallam hijira 1444 muke yanzu ko to ko manzala sallallahu alaihi wasallam ai da hijira da yazo garin madina shekara 10 kenan idan ka ƙara 10 a cikin lissafin sai zama 1454 da rasul manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu rasul manzala sallallahu alaihi wasallam zawwa yanzu dukkan waɗannan mutanen na duniya da musulmai da kafirai suka al'umma annabi ce ha rage ne zai rage ne ko kari rage ne zai to mu rage 1434 na to kaga yanzu an ce dukkan wannan mutanen da musulmai da kafirai duka al'umma annabi ce su ne al'ummar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce ummati ummati ku zo na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ammatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira zuwa ga wannan al'umma har zuwa ran tashin kiyama dukanta amma kuma wa'inda manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce al'umma ta wa'innan kuma alfakari da su wa'inda suka yi imani da shi to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ummati min ahadin babu wani a cikin al'ummata babu ɗaya a cikin al'ummata illa wa an a'rifu yace wannan babu mutum guda yace face na san shi daga na tashi tashi kiyama na san na al'ummata ne fitnan al'ummata daga an je kiyama na san na al'ummata ne qalu wa kaifa ta'rifu ya rasulullah sahabbai suka ce a'a duk wani al'ummomin da suka huce to yaya ne mutum sallallahu alaihi wasallam zaka san an al'ummaka ne sai ta fi kasaratul khalaiq duba da yawan halittar da ke da kai a duniya a ce kuma kawai daga an ga ɗan kaza an gane su su ne suke mamaki sai manzo Allah ya ce musu ku ajiye hankali ara'aita law dakhalta siratan fiha khaylun duhumun buhumun wa fiha farsun agardu muhajjal amma kunta ta'rifuhu minha yake ce mi misali idan kana shiga garki na dawaki duhumun buhumun baƙaƙe wulk shi ne buhumun duhumun buhumun baƙaƙen ma kuma wulk idan aka ce baƙi wulk ana nihin babu ko ɗasɗe na hori a cikinsu wa fiha farsun agarrun muhajjalun a cikinsu kuma akwai kuma wani doki shi kuma goshin shi hori ne kawashi ma kuma haraji amma kunta ta'rifuhu minha shin yanzu wannan dokin mai goshi hori da kawa hori zai bace maka cikin wannan dawakan bakaƙe shi da kanshi bakaƙe amsa ya ce na ya rasulullah ya ce to fa inna ummati yawma izin yake ta gurbin minas sujudi muhajjaluna minal wudu al'ummata a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su zo suna haske saboda wajen sujuda suna haske wajen sujuda sai suna haske muhajjaluna minal wudu kuma hallo wajen inda suke wankiya gabaki ɗaya na arwallah shi ma kuma yana haske yake ta inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurran muhajjilina min atharil wudu al'ummata za ta zo na tashin kiyama suna haske dukkan inda kake wankiya nan wajen arwalla kullun kana wankiya go a wuni ka wanki a kadan so biyar a kadan in ka kala da nafiloli so da yawa to wannan wankiya da kake ka wanki hannu ka wanki fuska a wannan wankiya da kake ta ba haka bane take ta a banza a hasken yana bayyana haskin yana bayyana misali yanzu ka dauko tuwa kullun ka ringa wanke ta ka kai ta ka aji kuma har lokacin ka dauko ta ka wanke kai ta ka aji ka dauko ta ka wanke kai ta ka aji ai ka san a horin ta ma sai ta ƙara wani horin to haka jikinka in kana arwalla wai wannan wanke da kake ba ban zaki ta ba haske ne kake ƙara ma kanka wanda za ka yi gobe ta tashin kiyama zai kasance ana cikin duhu kai kuma yake bayyana kana haske dukkan inda kake arwalla inda kake wanke wajen arwalla ya fito yana haske kuma inda kake sujjada shi wannan haske a cikin suratul fath manzo Allah madaukakin sarki yake cewa muhammadur rasulullah yace walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud suna da alama daga kagan su kasan su wane ne simahum fi wujuhihim min athari sujud suna da alama a fuskar su min athari sujud saboda wajen da suke dora suke sujuda to wannan wurin zai bayyana ta cikin kiyama na haske inda kake sujudan ka gane cikin falala ta sujuda wa yaqul yana cewa idza arada Allahu rahmata man arada min ahli nar idan Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama bayan an sa 'yan wuta gidan wuta an sa 'yan aljanna gidan aljanna daga cikin musulmai wanda suka aikata zunubai aka kai su gidan wuta to idan Allah ya so ya ji kansu amara Allahul mala'ika sai Allah umurci mala'ikai an yakhruju man ya'budu Allah su je su hujjo dukkan wanda yake bauta man Allah fa yukhrijunahum za su je su hujjo su taya suke gane su wa ya'rifunahum bi athari sujud za su gane su ne ta inda suke dora suna sujada wannan wurin buta battacin shi inda kake dora kake sujada ko da ko an hukunta maka cewa he ka dan yi sejur ka dan a gidan wuta to wannan wurin da kake dora goshinka wuta battacin shi yake cewa wa harrama Allahu ala an-nari an ta'kula athar sujud Allah ya haramta ma wuta ta ci wajen da kake dora kake sujada fa yakhrujuna min an-nar sai a hutu su gidan wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athar sujud kuma dukkan wani dan adam inda zai shiga gidan wuta wuta tana iya cinye duka jikin shi amma banda gababuwan shi wanda yake sujada da su kinan nan gababuwan guda bakwai yake sujada da su wuta batta cin su saboda girman sujada saboda fadala da sujada take da zuwa ga Allah madaukakin sarki malaka cewa as-sujudu 'ala al-ardi wal-hasir sujada a saman kasa ko a saman wani abin shugoda wa kana yusudu 'ala al-ardi katiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana sujada a saman kasa mafi yawa manzo sallallahu alaihi wasallam a saman kasa yake sujada shi ko da a ce akwai abin shugoda a baya zai kasance idan ya je sujada a saman kasa ne zai dora goshin shi wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddati al-har sahabban shi suna salla tare da shi wani lokaci saboda tsananin zahi na rana fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ard idan kuma ɗayan su ya samu kanshi ana tsananin rana baya iya dora goshin shi a saman wannan ƙasa ko kuma in ya dora ba zai samu nutsuwa ba basada tawbahu fa sajada alayhi sai shumuda ko rawanin shi ko kuma wani gehe na rigar shi sai shumuda shi a gaban shi sai dora goshin shi a sama wannan babu laifi idan ga haka an gane idan ka zo sujada wajen ko bai da kyau ko kuma wajen yana ko kuma zahi ake da yawa dan ka dora wani rawanin ka misali ka yada shi haka a gaban ka ka dora goshin ka a wurin babu laifi ba matsala a yin haka saboda gashi nan sahabbai sun aikata ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba shi kuma duk abin da sahabbai suke aikatawa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam matukar hai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai hana su ba to wannan abin ya zama sunna wannan abin kenan daidai ne wannan abin ba laifi bane wa kana yaqul yana cewa wa ju'ilatil ard kullaha liya wa li ummati masjidan wa tuhura manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa an sanya mini ƙasa dukkan ta inda take an sanya mini ita ni da al'ummata masallaci na ce kuma hallo abin yin tsarki na ce kenan manzo sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummar shi ƙasa an ba su dama ko ina suka samu kansu suna iya tsayawa su yi sallar su ba tare da dole sun sa wani abin shimuda ba kuma ba dole ba he wuri keɓantacce wuri kaza a misali kuna taya cikin daji kuka samu kanku inda babu masallaci babu wani wuri ku yi sallar ku a hili ba matsalar komai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani daga cikin abin da aka bashi shi da al'ummar shi kuma tuhura idan ta kama kai sallah bakka da ruwan da za ka yi sallah to an baka ƙasa kai taimama da ita ka dafa ka kakkaɓe hannunka ka shawo hannunka ka shawo suka kawo ka je kai sallah ita taimama fitta da wahala sai wani biyu ne ka dawo kasa ka dan kakkabe a kona kawai kai haka shike kai haka ka sha wasu kake ne kaje kai sallah ba he ka dauko kasa ba kana zuba irin na ruwa ba haka yace fa aina ma adraktu rajulan min ummati salat aw adrakat rajulan min ummati salat duk inda sallah ta riski wani daga cikin al'ummata fa indahu masjiduhu to wannan wurin ne masallacin shi wa indahu tahuruhu kuma wannan kasa ita ce abin sarkin shi ita ce abin arwallar shi wa kana man qabli yu'azzimuna dalika wanda sai gabace ne kenan al'ummomi na baya su suna ganin girman wannan abin da aka bani su a zamanin da ba a ba su wannan abin lokacin su annabi Isa lokacin su annabi Musa lokacin su annabi Ibrahim lokacin su annabi Yusuf lokacin annaba da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ba su wannan dama ba su yi sallah inda suka ga dama ba a ba su wannan dama ba su dauki kasa matsayin tsarki ba a ba su to su da aka ba al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam sai suke ganin ka an ba ta wani abu mai girma yace innama kanu yusalluna fi kana isihim wa bi'ihim saboda su babu inda za su yi sallah sai a kanisa sai a iglis wa bi'ihim kuma da wajen bauta na yahudawa shine biya kamar da ake cewa wa bi'u wa masajid yuzkaru fiha fi hasmullah kenan biya ake ce ma masallaci na yahudawa biya sai malaki cewa wa kana rubama sajada fi dinin wa ma'in wa kad waqa lahu dhalika fi subh laylati 21 min ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sujada a cikin laka da ruwa ya dora goshin shi me ya waka lahu dhalika fi subh laylati 21 min ramadan wata rana cikin watan ramadan dare na 21 sahabin hasidiki yayi ranai an zo ana sallah kawai ruwa ke ci hina amtarat as-sama lokacin da sama ta yi ruwa wasala saqaful masjid kuma hallawrihin masallaci shi ma yayi ruwa dama ayrihin ba irin nan bane ba yanzu da ake take hotel rihi ne na abin kaba da sauran tatuwa ana ruwa sai wurin yayi ruwa masallaci sai jika inda manzo sallallahu alaihi wasallam zai sujada wa kana min jaridin nakhl kaga ya ma yace dama rihin daga ganyen dabino da shine aka yi rihin na shi wannan masallaci fa sajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wa tin manzo sallallahu alaihi wasallam ya sujada fil ma'i a cikin wannan ruwa wa tin da kuma cikin wannan laka qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yake cewa fa absartu aynaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi athrul ma wa tin yake cewa na gani da idon wannan nawa na ga manzo sallallahu alaihi wasallam a huskar shi da hancin shi goshin shi da hancin shi ga abun ruwa nan kuma ga abun laka nan sallallahu alaihi wasallam wa kana yusalli ala al-khumra ahyana manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah wani lokaci kina dora goshin shi a saman kan wani kyalle haka wani kyalle shi ne ake cewa khumra bai kai zani ba bai kai wuriga ba wani kyalle haka kyalle karami shi ne ake cewa al-khumra wa ala al-hasir ahyana wani lokaci a saman tabarma ko abin shinfiɗa kenan kaga me yake da suna yanzu misali tafi wannan sai da a saman kasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake sai aka ce amma babu laihi kai ka dora masabai suna dora wani abu idan rana ta yawa ko wani ko wani uzi kiran kaga eh ne tafi mana idan kai sallah tafi kai ma ba a saman kasa bane ka dora kanka kai ma ka sanya wani abu tsakanin kasa da goshinka an gane kenan ba laihi bane insha Allah kiran a sanya wani abu idan da larurayin haka sai ka dora wani ko bangaren riga ko ni rawani haka ka dora goshinka yace wa ala al-hasir ahyanan kuma wani lokaci a saman abin shinfiɗa wa salla alaihi marratan wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a saman wani abin shinfiɗa wa qad subadda min tuli ma labisa har yihe da ya kai wannan abin shinfiɗa yayi baki saboda anjima ana hawa saman shi ana sallah shi sahabin kenan rawaito dan dai ya nuna ma cewa abin da ya gani shine har yake baka ma yanda abin shi mu dake yake ce ma yayi baki saboda an jima ma ana sallah a saman shi ina ga insha Allah ta'ala anan zamu saurara sai mu tashi kenan an rafa'u min as-sujud tun da muka fara karatun har muka zo muna cikin sujada ne mun duka ne kenan sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu dago daga sujada ne shi ma muga karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam akan haka abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah